إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa musulmi muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake tara mu a cikin wannan bagire mai tarin albarka a cikin wannan masallaci Masjidul Imam Shafi'i a wannan unguwa ta Sura Bildi domin ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma a yau muna daya ga watan Ramadan wanda ya daidai ga hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1446 wanda ya daidai ga 29 ga watan 2 miladiyar Isa dan Maryam alaihi salam daga miladiyar Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2025 muna cikin suratul hashr zamu tashi inda Allah madaukakin sarki yake cewa ma qata'tum min linatin bismillah
Allahi min ash-shaytan ar-rajim Bismillahir rahmanir rahim Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan 'ala usuliha fa bi'idhnillahi wal yukhziyal fasiqin wa ma والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون
Allah madaukakin sarki yake cewa ma qata'tum min linatin dukkanin wata itaciya ta dabino wadda kuka sare aw taraktumuha qa'imatan 'ala usuliha koko kuka barta tsaye akan sayunta fa bi idhnillah da izinin Allah ne wal yukhziyal fasiqin saboda Allah madaukakin sarki ya wulakanta fasikai wama afa Allahu ala rasulihi minhum dukkanin wani abu da Allah madaukakin sarki ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nagada dukiyoyin su fama awjaftum alaihi min khailin wa narikab ba wani sansani kuka kai ba da dawakan ku koko da raƙumman ku walakin Allah yusallitu rusulahu ala man yasha sai dai kawai Allah madaukakin sarki yana dora manzannin shi ne akan wanda ya so wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne abu sa dukkanin komai ma afa Allahu ala rasulihi dukkanin abun da Allah madaukakin sarki ya ba manzon shi min ahlil qura na daga mutanen alqariyu falillahi to na Allah ne walir rasuli walidil qurba kuma na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da dangin shi na kusa da shi wal yatama da waɗanda suke marayu ne wal masakin da waɗanda suke gajiyayyu ne wabn as-sabil da waɗanda balaguro suke yi abincin su ya kare kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum saboda kada dukiyar ta kasance abun jujjuyawa ne tsakanin masu kuɗi a cikin ku wama atakumur rasul dukkanin abun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi wama atakumur rasul dukkanin abun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya baku fakhuduhu to ku amshe shi wama nahakum anhu fantahu dukkanin abun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hane ku akan shi to sai ku hanu wattaqullah kuma ku ji tsoron Allah inna Allaha shadidul iqam Allah madaukakin sarki mai tsananin kamu ne a cikin waɗannan ayoyi masu albarka Allah madaukakin sarki bayan ya ba mu labarin cewa Yahudawa sun karye amanar da suka doka tsakanin su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har suna haman su shirye makirci domin su kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan haka manzo yasa aka kewaye gidajen nasu sahabbai suka fara kakkare gidajen nasu kamun akai ga jikin su sai suka ji tsoro suka ce yanzu sun yarda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su dama za su fita su bar garin Madina to bayan cewa masu imani sun kakkare gidajen nasu bayan sun hijira sai suka zan kiyaya ta cewa ai masu imani sun karye dokar yaki saboda a dokar yaki babu damar aulakanta dukiyar abokin gaba dukiyar abokin gaba ba a wulakanta ta haka ba a kone ta amma ana daukar ta ne sai ta zamanto ganima ne ana raba ta ga waɗanda suka ci galaba to shine Yahudawa suka zan kiyaya ta cewa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun karye dokar yaki saboda sun kakkare bishiyoyin su sun kakkare musu gidaje domin su samu su kai gare su amma ba su kai gare su ba sai suka ji tsoro suka bada ci suka bada galaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci nasara da shi da sahabban shi to a cikin wannan ayar shine Allah madaukakin sarki yake ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabban shi duk abin da kuka sare na itaciya ta dabino ko ko wanda ba ku sare ba kuka barta akan tushanta Allah madaukakin sarki yace fa bi iznillah ai Allah shine ya ba ku izinin ku yi haka koda a dokar yaki ba a kare du ba a bata dukiye abokin adawa ba a kona ta sannan ba a yin almabazaranci da ita domin bata ta Allah yace to idan kun yi haka ko kun kare bishiyoyin su ko kun bar su Allah madaukakin sarki yace fa bi iznillah ai Allah shine ya ba ku damar cewa ku yi haka dan mi yasa wal yukhzi al fasiqin saboda Allah madaukakin sarki ya wulakanta fasikai waɗanda su ne Yahudawan banin Nadir bayan cewa sun kafirce ma Allah madaukakin sarki sannan suka kare alƙawalin da ke akwai tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan haka kuma suka yi kokarin su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wannan laihikan guda uku wannan ta'addancin da suka yi shi yasa Allah madaukakin sarki ya ba da damar su ma a yi musu ta'addanci koda a yaki ba a wulakanta dukiyar abokin gaba to tunda sun fara yin wulakanci sun kafirce ba su yi imani ba kuma sun saba alƙawarin da suka ɗauka da manzon Allah kuma har suna haman su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai Allah ya ba da dama su ma a kakkare gidajensu a musu wulakanci ba dan komai ba saboda Allah madaukakin sarki ya tozarta su ya wulakanta su sai Allah madaukakin sarki a aya ta bi wama afa Allahu ala rasulihi sai Allah yake ba mu labarin cewa duk abun da Allah madaukakin sarki yamme doma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na daga dukiyoyin banun nadir wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya so ya yake su suka ji tsoro suka bada ci Allah madaukakin sarki yake gaya masa sahabban shi cewa ai ba wani sansani kuka kai ba da dokunnan ku koko da raqumman ku a'a kawai Allah ne ya ga dama ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nasara saboda a yakin ba a kwabsa ba ba a gabza ba an so a gabza sahabbai sun fara kakkare gidajen su sai suka ji tsoro suka ba da ci suka ce yanzu za su fita su bar gidajen nasu amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su dama su doki abinda suke iya doka domin su yi hijira su je zuwa garin Sham to shine Allah madaukakin sarki yake gaya masa sahabban shi cewa duk abin da Allah madaukakin sarki ya bada na dukiyar su to ai ba yaki aka yi ba kuma sahabban manzon Allah bisa hau dokuna ba bisa hau raqumma ba ba wani balaguro suka yi ba a'a dama suna zamna waje guda ne da su da Yahudawan sai suka tashi suka je suka kewaye gidajen nasu to shine Allah madaukakin sarki yake cewa fa ma ujaftum alaihi min khailin wala rikab ai ba wani sansani kuka kai ba da dawakai ko sansani kuka kai da raqumma walakin Allah yusallitu rusulahu ala man yasha amma Allah madaukakin sarki shine yake hauda manzannin shi akan kafirai sai ya ba su nasara ba dan komai ba saboda wallahu ala kulli shay'in qadir shi Allah madaukakin sarki mai iko ne a bisa dukkanin komai sai Allah yake cewa ma afa Allahu ala rasulihi yanzu tunda an samu ganima kuma Allah ya gaya ma masu imani cewa ba wai sansani suka kai na yaki ba a'a Allah shine ya ga dama ya bada nasara ga manzon shi to anan Allah zai mana bayanin tunda ba yaki aka yi ba wannan dukiye wanda Yahudawa suka ji tsoro suka bada to yaya ne za a yi da ita saboda masu imani abunda aka saba idan an samu ganima kamar yadda zamu yi bayani a yanzu to za a raba ta ne gida biyar sai a ba Allah da manzo kashi guda sauran kashi hudu kuma sai a raba ga sauran sahabban manzon Allah waɗanda suka yi yaki amma shi alfai'u tunda ba yaki aka yi ba abokan gaba ne suka ji tsoro suka ba da ci aka samu dukiyar su to shine Allah yake cewa ma afa Allahu ala rasulihi duk abun da Allah madaukakin sarki ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ahlil qura na gada dukiyoyin waɗanda aka yaƙa koko na daga dukiyoyin waɗanda an so a yaƙe su suka ji tsoro suka ba da dukiyoyin su to Allah ya ce duk abun da ba yaƙi aka yi ba abokanin gaba ne suka ji tsoro suka ba da Allah ya ce falillah to wannan na Allah ne walil rasul sannan nan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ma'ana aina Allah ne yana bada shi ga wanda ya ga dama sannan walil rasul Allah madaukakin sarki ya bada wannan duke ga hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin yayi yadda ya ga dama da ita sai Allah yake cewa walidil qurba da wa'anda su makusanta ne ɗan dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda su an hana su cin sadaka Allah ya ce wal yatama da marayu wa'anda basu balaga ba wal masakin da talakkawa wabnis sabil da dan balaguro wanda guzurin shi ya yanke sai Allah madaukakin sarki yake cewa kai la yakuna dulatan bainal aghniya minkum saboda kada dukiyan ta kasance tana yawo ne a tsakankanin mawadata daga cikin ku sai Allah yake cewa ma atakumur rasul duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya baku na dukiyan to fa khuzuhu ku amsa wa ma nahakum abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai baku ba fantahu tu haku haqura ku dangana da shi sai Allah yake cewa wattaqullah ku kuma ji tsoron Allah saboda idan ba ku ji tsoron Allah ba inna Allah shadidul iqam Allah madaukakin sarki mai tsananin kamu ne anan da Allah madaukakin sarki yake cewa ma qatatun min linatin dukkanin wata itaciya wadda kuka cire aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi'idhnillah ko buku sare ta ba kuka barta akan rassanta Allah madaukakin sarki yace fa bi'idhnillah ay Allah madaukakin sarki shine ya bada ya ba ku izinin ku yi wannan wal yukhziyal fasiqin domin Allah madaukakin sarki ya wulakantar da waɗanda ba su yi imani da Allah madaukakin sarki ba. Wannan aya idan muka duba tana da alakan da ayar da da ta wuce. A ayan da ta wuce zalika bi annahum shaqullaha wa rasula, saboda sun saba ma Allah, sun saba ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sun shirya makirci ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, to sai Allah madaukakin sarki ya ba da dama su ma a musu ta'addanci. Idan sahabban manzon Allah sun ga dama su sassare gidajensu, idan ba su ga dama ba itacen su na dabino kuma su bar su ba tare da sun sare ba, sai manzon sai Allah madaukakin sarki yake ba sahabban shi sahabban manzon Allah labarin cewa kada su ji wani kunci saboda Yahudawa suna cewa sun taka dokar yaki. A sai Allah ya ce fa bi idnillah, Allah shine ya bada izinin ayi haka. Wannan aya kuma ma qatatun millinatin tana da sababi wanda yasa ta sabka. An karbo hadisi daga Abdullah ibn Umar da Allah ta kara tabbata a gare shi yake cewa harraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakhla bani Nadir wa qata, itacen su na dabino Yahudawan bani Nadir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sassare su, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sassare musu dukiyoyinsu na itacen dabino wanda suke takama da shi har suna ganin cewa wannan itacen za su ba su kariya. Sai Allah madaukakin sarki ya sabkar da wannan ayar ma qata'atun millinatin, duk abun da kuka cire na itaciyar dabino aw taraktumuha qa'imatan, ko kuka barta akan sayunta ba tare da kun cire ba, Allah ya ce fa bi idnillah, kada ku samu wani kunci, kada ku samu wani damuwa, Allah madaukakin sarki shine ya bada dama ayi haka. Anan an-nakhla, abunda ake ce ma an-nakhla ana ce mushi al-linatu tutlaq ala jami'i anwa'in nakhl ma ada al-ajwa, dukkanin itace dangi na dabino ana ce musu al-lina. Shi yasa Allah madaukakin sarki ya bada labarin cewa ma qata'tum min linatin, duk abunda kuka cire na itaciyar dabino. Wanda suka ta kalkashin wannan fassarar akwai al-Imam az-Zuhri, sannan akwai al-Imam Ibn Jarir at-Tabari, akwai Ibn al-Arabi a cikin littafin shi Ahkamul Qur'an. Wa mimman qala bi hadha al-ma'na an as-salaf Ibn Abbas, yana daga cikin wa'anda suka tai da fassaran cewa abunda ake ce ma al-lina shine itace na dabino, akwai Ibn Abbas, akwai Ikrima, akwai Qatada, akwai Yazid ibn Ruman, akwai al-Imam az-Zuhri, akwai al-Imam Ibn Jarir at-Tabari, haka kuma akwai al-Imam Tsalabi a cikin tafsirin shi wanda aka fi sani da tafsirul al-Imam Tsalabi. Wa qila, akwai wata fassara da take cewa al-linatu ismun lin-nakhla, shine ake cewa al-lina shine wani nau'i na itace na dabino, shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sassare, bayan ya sassare shi Allah madaukakin sarki yayo wahayin cewa ai Allah shine ya bada dama asare, saboda mutane ne wanda sun yi addanci. Shi ko a ka'ida al-jaza'u min jinsil amal, idan mutun ya kyautata za a kyautata mushi ne, idan mutun ya yi ta'addanci ya wuce iyaka, to idan an zo shari'a shi ma za a mai ta'addanci ne a wuce mushi iyaka. Waɗanda suka tai a kalkashin wannan fasara akwai Mujahid, akwai Amr ibn Maimun, akwai Atiya, akwai Ibn Zaidin. Idan ka duba tafsirin al-Imam Ibn Jarir at-Tabari dukkanin waɗannan maganganun ya hakaito su. Sai Allah madaukakin sarki yake cewa fa bi idnillah, ai da izinin Allah ne, Allah ne ya ba ku daman ku sassare musu itacen su na dabino. A kalkashin wannan jumla fa bi idnillah, Ibn al-Qayyim a cikin littafin shi Shifa'ul Alin yake cewa dhakara Ibn al-Qayyim anna al-idhn min hadhihi al-aya idhnun dini, lokacin da Allah madaukakin sarki yake cewa fa bi idnillah, Ibn al-Qayyim sai yake cewa ai wannan izini ne na addini, koda ko a tsarin yaki ba a wulakanta dukiyar dan adawa, to Allah ya ba da izini. Sai Ibn al-Qayyim yake cewa wannan maganar ai izinun dini, Allah ne madaukakin sarki ya ba da izini. Sai ya kasance fa bi idnillah, ai bi amrihi wa rida, sai ya kasance Allah shine ya ba da dama kuma ya yarda da cewa a cire dukiyoyinsu na dabino wanda suka shibka, saboda su wasu mutane ne wanda sun saba ma Allah madaukakin sarki. Sai Allah yake cewa wal yukhzi al fasiqin, saboda Allah madaukakin sarki ya wulakanta wa'anda suka kafirce ma Allah saboda Allah madaukakin sarki ya wulakanta su ya tozarta yahudawan banun nadir saboda sun yi laifi guda uku kamar yadda muka gai sun kafirce ma Allah kuma sun saba alƙawalin da suka yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma har suna neman su kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah yake cewa wal yukhzi al fasiqin domin Allah madaukakin sarki ya tozartar da fasikai waɗanda ba su yi imani da Allah madaukakin sarki ba sai Allah yake cewa ma afa wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum duk abun da Allah madaukakin sarki yabba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na dukiyoyin yahudawan banun nadir sai Allah yake gaya masahabban shi cewa fama aujaftum alaihi min khailin wala rikam ba wani sansani masu imani suka kai ba na dawakai ko na raqumma a'a kawai walakinallahu yusallitu rusulahu ala man yasha Allah ne kawai yake ba manzannin shi nasara akan wanda ya ga dama wannan ayar wama afa Allahu ala rasuli tana da alaka da ayar ma qata'tum min linatin menene alakan su masahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan cewa yahudan banin nadir sun ji tsoro sun gudu sun bada dukiyoyin su to yanzu sahabban manzon Allah kamar za su tambayi manzon Allah to ai dukiyar da suka bari sai a zo a raba ta kamar yadda aka saba shine Allah madaukakin sarki yake cewa to kadda mai tambaya yace ina ka san shi saboda ma aujaftum alaihi min khailin wala rikab bukutai kuka yaki ba sannan ba a kai sansani ba da raqumma ko da dawakai a'a ba a kwabsa ba dan haka duk yakin da ba a yi yaki ba abokanin gaba suka bada ci suka bar dukiyoyin su to wannan dukiyar da suka bari tana da hukunci na daban ba irin hukuncin ganima ba kamar yadda zamu zo mu yi bayani a nan gaba sai Allah madaukakin sarki yake gaya masahabban shi cewa Allah madaukakin sarki yake gaya masahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ba yaki suka kai ba sansani suka kai ba kawai abukan gaba ne suka ji tsoro suka bada ci wannan yana nuna cewa kada su tsaya suna jiran a ba su raban su kamar yadda aka saba idan an samu ganima a kalkashin wannan tafsirin al-Imam Sa'di yake cewa abinda ake ce ma al-fai'u huwa ma ukhidha min mali kuffarin bihaqqin min ghairi qital shine duk dukiyar da aka samu daga kafirai ba tare da an kwabsa ba shine ake ce ma al-fai'u kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wa ma afa Allahu ala rasulihi dukkanin abun da Allah madaukakin sarki yabba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na daga dukiyoyin su sai Allah madaukakin sarki yace fama aujaftum alaihi min qailin wala rikan al-Imam Sa'di yake cewa duk abun da ake ce ma al-fai'u shine abun da ba a yi yaki ba kafirai suka ji tsoro sai masu imani suka dauki dukiyoyin su ka hadal mal alladhi farru wa tarakuhu khawfan min almuslimin kamar wa'anga kudin wa'anda aka samu a cikin wa'annan ayoyin da Allah madaukakin sarki yake ba mu labari wa'anda suka taya kalkashin wannan tafsirin akwai al-Imam Sa'di akwai Ibn al-Mundhir a cikin littafin shi al-Iqna akwai Ibn Taymiya a cikin littafin shi Majmu'ul Fatawa amma Ibn Ashur ya hakaito wata magana a kalkashin wannan ayar wa ma afa Allahu ala rasulihi yake cewa ya hakaito wannan maganan ne daga Abu Bakr ibn al-Arabi yake cewa la khilafa bainal ulama anna al-aya al-ula khassatan li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam cewa ayar da Allah ya sabkarwa ma afa Allahu ala rasulihi wannan aya ce domin a keɓance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita kadai dan a nuna masahabbai wannan dukiya fa ba dukiyar da aka yaki bace ba balle ku nemi cewa a baku kasan ku a'a wannan dukiyar da aka samu ɗan adawa ne suka ji tsoro suka bada ta masu imani suka dauka to wannan dukiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ba ku kai sansani na yaki ba balle har a ce gwabzawa aka yi kun sha wahala sannan aka samu wannan dukiya Ibn Ashur ya hakaito wannan magana daga Ibn Arabi sai yake cewa ai hazihi al-aya al-ula min al-ayatayn al-mazkuratayn fi hadhihi as-sura khassatan bi amwal bani an-nadir Allah madaukakin sarki yana ambaton wannan ayan ne dan a gaya ma masu imani أنها خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوها حيث شاء دوك يد أكا سامو تند باياكي أكا يبا تو منزان الله صلى الله عليه وسلم تايتي شي كدأي زايا يد يقدا مادا إتكما زايا با وندي كيسو كما سنن يهانا وندي كيسو جد هكا ابن كثير يكي تيوا كل مال أخذ من الكفار بغير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب كأموال بني النضير هذه فإنها مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب أي لم يقاتلوا الأعداء فيها بالمبارزة والمساولة بل نزل أولئك من الرعب الذي ألقى الله في قلوبهم ابن كثير yake cewa wannan aya tana so ta yi bayanin cewa abunda aka samu na dukiyar to na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi kadai saboda ba kafsawa aka yi ba ba yaki aka yi ba amma ibn ashur ya kara hakaito wata magana yake cewa al ma'na fama huwa min haqqikum abunda ake so a gaya masahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan aya ba su da kaso a cikin dukiyar da aka samu saboda ba wahala suka yi ba ba yaki suka kai ba ba sansani suka kai ba dan haka dukiyar ta manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam shi kadai zai yi yadda yake so ne da dukiyar sai Allah madaukakin sarki yake cewa wallahu ala kulli shay'in qadir Allah madaukakin sarki mai iko ne abu sa dukkanin komi sai Allah yake cewa ma afa Allahu ala rasulihi yanzu tunda ayar ta mana bayanin cewa dukiyar da aka samu ta manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam shi kadai to wannan ayan ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura duk abunda aka samu na daga wa'anda aka so a yaka suka ji tsoro duk garuruwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya so ya yake su suka ji tsoro suka bada dukiyoyin su to tunda Allah ya ce dukiyar ta manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam to yanzu za a yi mana bayani yaya ne za a yi da ita sai Allah yake cewa falillah dama ai dukiya ta Allah ce idan ya ga dama sai ya ba wanda yake so ya hana wanda yake so sai Allah yake cewa walir rasul yanzu kuma dukiye Allah ya ba mado Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita to yaya za a yi da ita sai Allah yake cewa walidil qurba yanzu dukiyan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba ɗan uwan shi na kusa da shi dangin shi na jini wa'anda su Allah madaukakin sarki ya haramta musu cin sadaka sai Allah yake cewa walidil qurba su ne wa'anda Allah madaukakin sarki ya shar'anta cewa a ba su wa'annan dukiyar saboda su ba su cin sadaka saboda su Allah madaukakin sarki bai ba su damar su ci sadaka ba wannan kuma wa'anda suka taya kalkashin wannan tafsirin akwai al-Imam Ibn Jarir akwai Ibn Kathir at-Tabari akwai haka al-Imam al-Biqai akwai al-Imam al-Biqai a cikin littafin shi Nazmud Durar ma afa Allahu ala rasulihi duk abun da Allah madaukakin sarki yabba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to na Allah ne sannan ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam damar yayin yadda yake so da ita sai Allah yake cewa walidil qurba sai a ba na kusa ga dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a nan kalkashin fadan Allah madaukakin sarki walidil qurba al-Imam az-Zajjaj yake cewa walidil qurba ay dawi qarabatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam li'annahum qad muni'u as-sadaqa faju'ila lahum haqqun fil fai wannan az-Zajjaj yake cewa abunda ake nihi da walidil qurba su ne dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah madaukakin sarki ya haramta musu cin sadaka to shine tunda an haramta musu cin sadaka yanzu duk dukiyar da ƴan adawa suka gudu suka bari ba a yaki ba to Allah madaukakin sarki ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama ya doki wannan dukiyar ya ba su wa'anda suka taya a kalkashin wannan tafsirin kuma akwai wanda suka taya a kalkashin wannan tafsirin akwai al-Imam Tha'labi da al-Imam Al-Wahidi da al-Imam Al-Khazin dukkanin su da al-Imam Shawkani sun tafi cewa to walizul qurba suwa kenan sun tafi cewa sune Banu Hashim da Banu Abdul Muttalib wa'annan sune wanda Allah madaukakin sarki yabba dama a iba a cikin dukiya alfai a basu sune Banu Hashim da Banu Abdul Muttalib الامام السعيد يكي تعوى انما دخل بنو المطلب في خمس الخمس مع بني هاشم ولم يدخل بقية بني عبد مناف لأنهم شاركوا بني هاشم في دخول الشعب حين تقاعدت قريش على حجرهم وعداوتهم فنصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ميسا ألا مدوكا كنسركي يهد أنجدا عبد مناف aka ce su ba za a ba su dukiya da aka samu ba wanda bayaki aka yi ba sai aka ce a ba ƴan gidan Abdul Muttalib da ƴan gidan Banu Hashim saboda su da ƴan gidan Abdul Muttalib da ƴan gidan Banu Hashim su ne lokacin da Qurayshawa suka so su kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ne suka yi tsaye suka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kariya to wannan kariyar da suka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya sanya musu kaso a cikin dukiyar da bayaki aka yi ba aka same ta sai Allah madaukakin sarki ya bada ikon cewa a dauki wannan dukiya a ba ƴan Banu Hashim da ƴan Banu Abdul Muttalib amma kada a ba ƴan Banu Abdul Manaf saboda su bu taimaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba al-imamu shanqiti a kalkashin fadar Allah madaukakin sarki wa alamu annama ghanimtum min shay'in Allah yake cewa ku sani duk abin da kuka samu na ganima falil fa anna lillahi khumsahu to za a kasa ne kashi biyar kashi daya sai ya kasanto na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da Allah madaukakin sarki sauran guda hudu kuma sai a raba ma wa'anda suka je suka yaki suka kwabsa to shine al-imamu shanqiti yake cewa wa'anda ake nihi da wa'annan shine banu hashim da banu abdul muttalib ala azharil aqwali dalilan sune banu hashim da banu abdul muttalib sune za a ba dukiyoyin da ba a yaki ba aka samu daga hannun kafirai wa'anda suka tai a kalkashin wannan tafsirin akwai al-imamu shafi'i akwai al-imamu ahmad bin hanbal akwai mujahid akwai qatada akwai ibnu jurayjin wa akwai kuma muslim bin khalid wannan malaman tafsiri ne dukkanin sun tahi cewa ma afa Allahu ala rasulihi walidhil qurba ana nihi da shi ɗan gidan Abdul Muttalib da ɗan gidan Banu Hashim sai Allah madaukakin sarki yake cewa walidhil qurba da wa'anda suna da kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Jubair bin Mut'im ya fitar da asar yake cewa yazo da shi da Usman bin Affan wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suke ce mishi ya rasulullah ataita bani al-muttalib wa taraktana wa nahanu wa hum minka bi manzilatin wahida suka zo wajen manzon Allah suke Ibnu Abbas yake ce ma manzon Allah ka ba ɗan gidan Abdul Muttalib ka ba ɗan gidan Banu Hashim amma mu kuma baka bamu ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mishi bayanin cewa innama banul muttalib wa banu hashim shay'un wahid cewa da ƴan gidan Banu Hashim da ƴan gidan Abdul Muttalib abu ne guda saboda sun ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kariya lokacin da Qurayshawa suka so su yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin yana nuna mana cewa ƴan gidan Abdul Muttalib da ƴan gidan Banu Hashim su ne Allah madaukakin sarki yake nihi da cewa walidil qurba da ma'abuta kusanci sai Allah yake cewa waliyatama da maraya wanda bai balaga ba baban shi ya rasu to wannan idan aka samu dukiya wadda ba gwabzawa aka yi ba abokanin yaki suka gudu suka barta to shi ma Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umarnin cewa a kula da wannan marayan a cikin wannan duke wal miskin da wanda ba su da kodala da wanda bai da abinda ake ce ma miskini shine duk mutumin da bai da abincin shekara a gidansa aje wannan miskini ne to Allah madaukakin sarki yayi umarni cikin wannan duke shi ma a diba a ƴan mumushi sai Allah madaukakin sarki yake cewa ibn sabil da mutumin da shi balaguro yake yi bayan yana balaguro sai guzurin shi ya kare to shi ma idan akwai wannan dukiya wadda kafirai suka gudu suka bari to sai a doka a bashi amma a tabbatar da cewa wannan dan balaguran idan an bashi dukiyar ba za ya saba ma Allah ba idan an bashi ba zai je ya kwana hotel ba ya hole yayi abin da yake so a'a sai an tabbatar da cewa lalle guzurin shi ya kare to sai a doka a bashi sai Allah madaukakin sarki yake cewa kai la yakuna dulatan bainal aghniya minkum miyassa Allah madaukakin sarki yayi haka me yasa Allah madaukakin sarki yace dukiyar da ba yaki aka yi ba to kada a ba sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ba makusanta da marayu da talakkawa da dan balaguro saboda su sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance a lokaci zuwa lokaci ana yin yaki idan an yi yaki kuma ana samun ganima ana basu kenan yanzu wa'anda su kuma talakkawa ne da marayu da na kusan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dangin shi wanda Allah ya hana musu cin sadaka to su mi za su samu zaka ga cewa kullun su za su zama to ɗan kallo ne to saboda adalcin Allah sai ya ce to yanzu su wa'an ga a basu amma in an samu ganima kuma to a ba sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce mi yassa aka yi wanga hukuncin kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum saboda kada dukiya ta kasance mutane kadan ne suke jujjuyawa a tsakanin su kana da kuɗi idan ka tashi hidda zakka sai ka kwasa kuma ka kai ma abokinka mai kuɗi kai layya sai ka doka kuma ka kai ma wanda yayi layya kana bada sadaka sai kana ƙara ma gulbi ruwa to wannan Allah madaukakin sarki ya hana sai Allah ya ce kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum ita asli a dukiya so ake ta yi yawo kowa ya samu ya dan lasa ka hidda zakka wanda ka san ka tabbatar yana da bai zama dole ba sai ka bashi a wanda yake bukata shi ake ba a azumi ne ana raban abinci ba wai kara bace ya kawo maka kai ma ka maida mushi a dukkanin malamai sun ta cewa idan dai mutumin ya yi karhin abun kuma ga mabukata aka dauka aka bashi to an saba ma Allah madaukakin sarki saboda fadar Allah da yake cewa kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum saboda kada dukiyan ta kasance abun jujjuyawa ne tsakanin masu kudade a cikin ku a wannan kuma in ka lura wannan shine abun da muke yi a yau mutun ya fi karfin abun wani matar shi ta aihu yana bukatar rago amma sai ya rasa amma wani kuma matar shi ta aihu yana da ikon ya saye zaka ga kuma abukan shi suna ta kawo mishi raguna sai aka mishi rago ya kai 5 ko aka mishi rago ya kai 10 to wannan Allah madaukakin sarki ya hana wannan in dai akwai talakkawa masu bukata to su ne ya kamata a doka a ba wannan duke sai Allah madaukakin sarki yake cewa wa ma atakumur rasul duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya doka ya baku to ku fakhuzuhu ku doka wa ma nahakum an duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hane ku to fantahu ku hanu da yin wannan abun wattaqullah Allah ya ce to ku ji tsoron Allah inna Allaha shadidul iqam kamar Allah madaukakin sarki to gaciya ce yake yi ma masu imani wattaqullah ku ji tsoron Allah inna Allaha shadidul iqam anan Allah ya rufe ayan da cewa inna Allaha shadidul iqam kamar yadda ya rufe ayat zalika bi annahum shaqullaha wa rasulahu cewa inna Allaha shadidul iqam kafirai wanda suka kafirce ma Allah Allah ya ce musu su kiyaye saboda shi mai tsananin kamu ne anan ma sai Allah madaukakin sarki yake gaya ma masu imani cewa su ma su kiyaye shi mai tsananin kamu ne idan suka saba ma Allah suka saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abun da ake ce ma ganima ganima ita ce abun da masu imani suka yi yaki suka yi karhin kafirai aka samu wannan shine ake ce ma ganima wannan kuma idan an samu ta za a raba ta 5 ne sai a ba Allah da manzo kashi 1 sauran kashi 4 kuma waɗanda suka yaki sai a raba musu amma alfai'u wanda Allah madaukakin sarki ya bada labari anan wa ma afa Allah da fadar Allah ma afa Allah wannan shine abin da ba a yaki ba aka samu to abin da ba a yaki ba aka samu shine Allah ya ce dama nashi ne dukiyar ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama ya raba wannan dukiyar ga ƴan dangin shi Banu Hashim da Banu Abdul Muttalib da marayu da miskinai talakawa kenan da dan balaguro kuma wanda shi Allah madaukakin sarki ya sa cewa guzurin shi ya kare to sai a iba cikin wannan dukiyar a samu a bashi anan da Allah madaukakin sarki yake cewa ma atakumur rasul duk abunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo muku da shi to fakhuzu ku yi ruko da shi wa ma nahakum anhu fantahu duk abunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ku to ku hanu wannan jumla malamai suna cewa wannan ita ce abunda addini ya tattara akan shi saboda bayiwa mutun yace yayi imani mutun yace shi addinin musulunci yake yi amma ba zai bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a yau ana rayuwa da wa'ansu mutane wanda su suna ganin idan suka rike alqur'ani shi kadai za su tsira ba tare da sun yi ruku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba koko sun yi ruku da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka kawo musu hadisi za su ce su ba su aiki da hadisi amma za su yi aiki ne da qur'ani to wannan ayar hujja ce akan su wa ma atakumur rasul duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na shari'a to fa khuzu ku riki wannan abun na shari'a wa ma nahakum anhu abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana kuma to fantahu sai ku hanu da yin wannan abun sai Allah madaukakin sarki ya ce inna Allah shadidul iqab Allah mai tsananin kamu ne ga dukkanin mutumin da shi bai yi imani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba bai yi imani da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar ba a tun zamanin sahabbai an samu irin waɗannan mutanen tun lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bayan rasuwarshi da kamar rasuwarshi an samu wasu mutane wanda su ba su yi imani da hadisi ba idan aka zo aka ce musu manzon Allah ya ce sai su ce a ba su dalili daga Qur'ani idan babu dalili daga Qur'ani su ba za su yi aiki da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai ya kasance wannan ayar wa ma atakumur rasul hujja ne akan su kamar yadda al-Imam al-Bukhari ya fitar da asar daga mu'adata yake cewa anna imra'atan sa'alat aisha wata mata wata ran ta zo wajen aisha sai take tambayarta ataqdi ihdana salata ayyama mahidha shin yanzu dayan mu za ta biya sallah bayan cewa ta yi haila ta kare sai aisha take ce mata a haruriyatin anti qad kanat ihdana tahidu ala ahdi rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma la tu'maru biqada'in ai take ce mata shin yanzu ke ba kin imani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biki san manzon Allah ya hana cewa ba idan mace ta yi haila to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai umarnace ta ba da ta mai da sallah wannan dukkanin dalili ne mai nuna mana cewa akwai wasu mutane tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ba su yarda ba da cewa akwai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ibn al-mubarak a cikin littafin shi musnad al-musnad na ibn al-mubarak ya fitar da asar daga abi nadra yake cewa wani mutum ya zo wajen imran ibn husayn da Allah ta kara tabbata a gare shi fasalahu an shay'in sai ya tambayi imran ibn husayn akan wani abu na addinin musulunci fa qala ar-rajul sai wannan mutumin yake ce mishi hadithuna an kitabillah ku ba mu labari daga alqur'ani wala tuhaddisuna an ghairihi kada ku ba mu labari daga hadisan manzon Allah yake ce ma imran su abunda za su yi imani da shi shine alqur'ani amma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ba za su yi aiki da ita ba sai imran yarda Allah ta kara tabbata a gare shi yake cewa innaka mru'un ahmaq yake cewa kai dai wani mutum ne wawa atajidu fi kitabillahi salatu az-zuhri arba'an la yujharu fiha in ba dan wawancin ka ba idan baka yi aiki da hadisan manzon Allah ba to ya ne za a yi ka gane cewa sallar azhar raka'a hudu zaka yi ba tare da kuma ka bayyana ba dukkanin alqur'ani babu inda aka yi bayanin sallar azhar zaka yi raka'a hudu ba tare da ka bayyana ba waye wannan bayanin ita ce sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imran ya ci gaba da zana mishi wasu abubuwa daban-daban yake ce mishi shin yanzu zaka samu tafsirin wasu abubuwa da wasu ayoyi a cikin alqur'ani mai girma dole ne sai ka koma ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ne zaka samu kai addini kamar yadda Allah madaukakin sarki ya umarta yana daga cikin waɗanda ba su yarda da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba akwai al-khawarij wanda su suna ganin cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su yi adalci ba akwai ar-rafida wanda su suna yin aiki ne da hankalinsu duk abin da ya zo na alqur'ani ko na sunna to za su yi aiki ne da hankalinsu abin da hankalinsu ya ba su shine za su yi aiki da su yana daga cikin waɗanda ba su yi imani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba akwai waɗansu mutane waɗanda ake ce ma al-mu'tazila su ma mutane ne wanda ba su yi wata kungiya ce wadda ba su yin imani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ayar wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu dalili ne na yankan hujja da cewa babu wani mutum da zai yi addinin Allah yace shi ba zai yi aiki da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa qul in kuntum tuhibbuna Allah ka gaya musu in dai har ku kuna son Allah fattabi'uni to kubu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yuhibbukum Allah sai kuma Allah madaukakin sarki ya so ku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma Allah madaukakin sarki ya gafarta muku zunubanku wallahu ghafurur rahim Allah madaukakin sarki mai gafara ne mai rahama ne Ibn Kathir lokacin da yazo fassara wannan aya sai yake cewa wannan ayar ai tana yin hukunci ne ga dukkanin mutumin da yace shi musulmi ne sannan yace shi zai bi addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai aiki da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ibn Kathir yake cewa fa innahu kadhibun duk mutumin da ba zai yi aiki da hadisan manzon Allah ba yace koda yana da da'awar cewa shi yana da imani Ibn Kathir yace wannan mutumin makaryaci ne ba zai taba zama mai imani ba har sai ya bi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya bi abinda Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo sai ayat take cewa yuhibbukumullah saboda a tsari na soyayya ba wai kai kana so ba a'a soyayya tana cika ne idan kana so kuma ana son ka amma idan kana so ba a son ka to aikin banza kake yi sai Allah yake cewa to koda ko kai ka ce kana son Allah zaka yi aiki da alqur'ani amma ba zaka yi aiki da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai Allah ya ce to Allah ba zai so ka ba amma idan kai aiki da sunnan manzo Allah kai aiki da alqur'ani to yuhibbukumullah sai Allah madaukakin sarki shi kuma zai so ku zai yarda da ku zai sanya ku aljanna idan kun yi aiki da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin alhadith alqudusi Allah madaukakin sarki yana bamu labarin cewa yana son bawa wanda yana yin ibada kuma yana yin nafiloli sannan yana yawaita yin sunan abunda ake ce ma sunan shine abunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana na ibada sai Allah yake bamu labari a cikin alhadith alqudusi yake cewa ma yazalu abdi bawana ba zai taba kasancewa ba ya taqarrabu ilayya bin nawafil yana yin kusanci da ni da yin nafila hatta uhibbahu Allah madaukakin sarki yace to ni kuma zan so wannan bawa dukkanin nau'i'ika aksarin nau'i na nafila da istighfari da duk wani abu wanda ba wajibi bane hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune suka yi bayani akan wannan dan haka duk mutumin da yace shi ba zai aiki da hadisan manzon Allah ba to ba zai aiki da nafila ba idan kuma bai yi aiki da nafila ba to aikin banza yake yi babu yadda za a iya samu soyayyar Allah madaukakin sarki saboda su annabawa Allah madaukakin sarki ya aiko su ne domin su kasance tsakanin Allah da bayu idan Allah ya sabko da wahayi to su manzanni su ne za su yi bayanin menene Allah madaukakin sarki yake nihi a cikin wannan ayoyin shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto hujja ne tsakanin Allah da mutane dan haka duk mutumin da bai aiki da hadisan manzon Allah ba za a tashi ranar tashin alkiyama shi baya da hujja kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa laqad kana lakum uswatun fi rasulillahi uswatun hasana ya kasance a gare ku a cikin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam koyi mai kyau liman kana yarjullaha wal yawmal akhir duk mutumin da yake so ya hadu da Allah ranar tashin alkiyama lami lafiya lau to Allah madaukakin sarki yake gaya mana a wannan ayar cewa dole sai ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka manzon Allah shi kankan shi a hadisan shi da dama ya sha bayanin cewa duk mutumin da yake so ya tsira to sai ya bi ni kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ahabba fitrati falyastanna bi sunnati duk mutumin da ya so shari'ata duk mutumin da ya so addinin Allah to falyastanna bi sunnati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yayi kokari yayi aiki da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma a duk lokacin da mutum bai yi aiki da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to wannan mutumin ba za ya samu tsira ba a gobe ranar tashin alkiyama a wani hadisin da al-Imam at-Tabarani ya fitar da shi a cikin littafin shi al-Awsat da Ibn al-Mundhir a cikin littafin shi at-Targhib manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-mutamassiku bi sunnati inda fasadi ummati lahu ajru shahid manzon Allah yake cewa duk mutumin da yake riko da sunnata duk mutumin da yake riko da abun da nayi umarni da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan mutumin yana da ladan shahidi kamar mutun ya je ne yayi yaki har aka kashe shi ko ya kashe akan hanyar Allah to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya be shi to wannan mutumin zai samu ladar wanda ya je yaki aka yaki da shi a wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa alaikum bi sunnati manzo Allah yake cewa na hore ku da ku bi abin da nazo da shi wa iyyakum wa muhdathatil umur manzo Allah yake cewa na hore ku na muku kashedi da ku zanki bin abubuwan da aka kirkiro wanda ba cikin addini suke ba manzo Allah yake cewa fa inna hadalalatun wannan bata ne faman adraka dalika minkum manzo Allah yake cewa duk mutumin da ya tardo wani zamani da ana ta bid'o'i manzo Allah ya ce to in kana so ka tsira fa alaihi bi sunnati to yabi abunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da shi wa sunnatil khulafa'ir rashidin al muhdijin manzo Allah yake cewa kuma mutum yabi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine abunda Allah madaukakin sarki zai sa ya tsira idan ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisan shi da dama wanda lokaci ba zai ba mu damar mu yi bayani ba ya ba da damar cewa duk mutumin da bai bi shi ba to wannan mutumin ba za ya samu rabo a duniya ba kuma ba za ya samu rabo a lahira ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala hal asa rajulun yablughu al hadithu anni manzo Allah yake cewa za a zo ga wani zamani a zo a gaya ma wani mutum a ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin hadisi wa huwa muttaki'un ala arikatihi manzo Allah ya ce shi wannan mutumin yana shingide akan shimfidar shi fa yaqulu bainana wa bainakum kitabullah sai ya ce su kawai za su yi aiki ne da abinda manzon Allah sallallahu alaihi da abinda alqur'ani yazo da shi sai su ce fa ma wajarna fihi halalan istahlalna da abinda yazo daga alqur'ani na halal ne to za mu halalta wa ma wajarna fihi haraman harramna da abinda yazo na haramun a alqur'ani to za mu haramta wa inna ma harrama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kama harrama Allah manzo Allah yake cewa su wannan mutanen ba su sani ba ai duk abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta to kamar Allah madaukakin sarki shine ya haramta wannan abubuwa to wannan yana nuna mana cewa ba wai abun wasa ne ba koko ba wai abun gado bane ka taso ka ga unguwa ko gidanku koko wasu mutane ba su aiki da hadisi kai ka bi su to idan ka bi wa'annan mutanen Allah ya sauke mutun zai halaka a rayuwar shi ta duniya haka idan an je lahira zai barranta da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba mu labari a cikin hadisin da al-Imam at-Tirmidhi ya fitar a cikin littafin shi al-Mustadrak wanda Aisha yarda Allah ta kara tabbata a gare shi ta rawaito manzon Allah yake cewa sittatun la'antuhum wa la'anahumullah manzo Allah yake cewa akwai wasu mutane guda shidda na tsine musu ruwan albarka kuma Allah madaukakin sarki ma ya tsine musu wa kullu nabiyyin mujab manzo Allah yake cewa dukkanin wani annabi kuma idan yayi addu'a to Allah madaukakin sarki zai karbi wannan addu'a manzo Allah ya ce wa'annan mutanen guda shidda na tsine musu kuma Allah madaukakin sarki ya tsine musu na farko manzo Allah yake cewa azza'idu fi kitabillahi azza wajal mutumin da yake yin ƙari a cikin littafin Allah zai ƙara wata magana domin ya fassara ma mutane koko yayi tawili domin ya fassara ma mutane manhashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan mutumin na tsine mushi wal mukaddibu bi qadarillahi azza wajal da mutanen da su bu sirra da kaddara ba suna ganin cewa duk abun da bawa yayi to da sarran shi ne yayi kuma Allah madaukakin sarki bai yi ma bayu adalci ba a wajen kaddara manzon Allah ya ce shi ma wannan mutumin natsi ne mishi wal mustahillu hurmatallah da mutuman da Allah madaukakin sarki zai ce na haramta shi kuma ya ce halal ne wal mustahillu min itrati ma haramallah da mutuman da zai zo a hadisan manzon Allah ya ce na haramta shi ya ce wannan abun halal ne na shidda wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na tsine musu kuma Allah ya tsine musu ya ce attariku li sunnati da wanda bai yi aiki da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba bai yi aiki da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan mutumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace na tsine mishi ban ga kauba ta ina ne zaka samu tsira ko a nan duniya ko a lahira bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya barranta da mutum kuma ya tsine mishi wannan aqida ce wadda tana nan kadan kadan tana yayatuwa a cikin mutane suna ganin cewa su ba za su yi aiki da alqur'ani ba za su yi aiki da sunna ba kawai abunda za su yi aiki da shi shine hadisan shine alqur'ani ba za su yi aiki da sunna ba abunda za mu rihewa da shi to menene hukuncin duk mutumin da ba zai yi aiki da hadisan manzon Allah ba amma zai yi aiki ne da alqur'ani shi kadai al-imam suyuti a cikin littafin shi miftahul janna fil ihtijaj bis sunna a cikin littafin shi wanda ya sanya mishi suna budodin kohohi ko kokiluluwa na bude aljanna fil ihtijaj bis sunna ga mutumin da yake yin aiki da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ga ya mana hukuncin mutumin da bai yi aiki da hadisan manzon Allah ba yake cewa a'lamu rahimakumullah yake cewa ku sani cewa al-imam suyuti yake cewa ku sani cewa Allah madaukakin sarki ya ji kanku da rahama shi anna man ankara dumutuman da ya taba yin inkarin anna man ankara min hadisin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dumutuman da za a zo a ce mishi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace shi ba zai yi aiki da hadisi ba koko ya ƙaryata saboda bai san hadisin ba qaulan kana aw fi'lan Al-Imam Suyuti yace sawa'an magana ce aka baka labari ta manzon Allah ko wani aiki ne aka baka labari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ka ƙaryata ko baka gazganta ba Al-Imam Suyuti yace bi shartihi al-ma'ruf fi usuli fil usuli hujjatan kafa Al-Imam Suyuti yake cewa duk abunda za a ce manzon Allah ya ce ko aiki ko magana ka ƙaryata saboda baka sani ba in baka sani ba ka ce baka sani ba koko ka sani ka ce kai ba za ka yi aiki ba da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-imam suyuti yace to wannan mutumin kafar ya rabu da addinin shi wannan mutumin ba musulmi bane ba wa kharaja an da'iratul islam al-imam suyuti yace wannan mutumin ya fita daga sahu na musulunci wa hushara ma al-yahudi wan nasara sannan idan an tashi ranar tashin al-qiyama Allah madaukakin sarki za ya tada shi ne da yahudawa sannan ya tada shi tare da nasarawa aw ma'a man sha'a min firaq al-kafra koko Allah madaukakin sarki ya tada mutum daga cikin wa'anda yasso cikin mutanen da basu bi Allah ba wanda suka kafirce mu Allah ashe wannan ƴan kwa musulmi aqida ce wanda ya kamata mai imani ya gushe ta ba abu bane na gado ka tashi ka tarro gidanku ana yi ko shehun ka yana yi idan dai ka bi shi ku aiki da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba to tabbas ka mutun ya rabu da musuluncin shi kuma ya rabu da addinin Allah madaukakin sarki muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu daga bin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alherin dake akwai a cikin wannan wata muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sadar mu da shi abunda muka karanta daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada kuskure ko tuntuba halshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh